من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيامنا جيوب رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبر قريب 30 دا 43 shine kuma uku ga watan hudu miladiya 2022. A ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul nisa, kuma za mu tashi insha Allah aya ta 43. Fadan Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Fatan ma Allah ta'ala ya bamu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai. Bismillah. Kamar yadda ya gabata a jiya, mun kawo ruwaya wacce Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud suka fitar da ita, hadisin Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, cewa Abdurrahman bin Auf, Allah ya kara masa yadda, ya gayyace su gidansa, ya yi musu abinci, ya ciyar da su abincin nan, kuma ya shayar da su giya, wanda a lokacin Ubangiji ta'ala bai haramta shan giya ba. Yana da cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sabawa da aka yi da giya, Laraba sun riga sun saba da ita, raba su da ita lokaci ɗaya abu ne wanda zai musu wahala, saboda jin ƙai na Allah ga wannan al'umma ɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda sabon da suka yi da ita da Allah zai haramta musu giya, sai Allah ya yi bita matakai matakai. Kamar yadda jiya na fara bayani, Ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa a giya ɗin akwai amfani, amma kuma akwai ɓanna wacce ta fi wannan amfanin. Faɗin Allah, yas'alunaka anil khamru wal maisir qul fihima ismun kabirun. A nan lafazin ismun kabirun, a nan ay al harju wal mafsada ake nufi. Dan a lokacin ba haramta ta ba ana nufin al ism, ba ana nufin zunubi ba. Ma'ana akwai ɓanna mai girma, akwai ƙunci mai girma, amma Allah ya ce wa mana fi ulin nasi, akwai kuma amfani ga mutane. To sai Allah ta'ala ya ce wa ismuhu ma akbaru min nafsihima, wannan ɓannar ta fi girma akan amfanin. To daga wannan lokacin sai wasu suka rabu da shan giya baki ɗaya, wasu kuma suka ce to za mu sha ta don amfanin da take da shi. To bayan shekara uku da yin wannan, to lokacin da Abdurrahman bin Auf, Allah ya kara masa yadda, tunda kaga ba a hana din ba, ya gayyace su yi musu abinci aka shayar da su giya sai suka gabatar da Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa da musulmancin sallah haka Ali ibn Abi Talib ya tashi musulmancin sallah sai ya karanta a suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun yana ma'abudu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun ta ba ma bauta abin da kuke bautawa mu muna bauta abin da kuke bautawa to yace daga nan sai fadan Allah ya sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayat cewa ya ku wanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin mai daga nan sai aka haramta musu haramci mataki na biyu kenan ko mataki na uku sai aka haramta musu shan giya a lokacin da za su kusanci sallah daga nan sai ya zamana shan giyar ya ƙara raguwa sai ya zamana idan za a sha sai dai mutum ya sha ta bayan sallar asubahi ko kuma bayan sallar isha'i saboda bayan sallar isha'i daga wannan lokacin kwanciya za a yi akwai lokaci mai tsawo daga wannan lokacin zuwa wata sallah din ko kuma a sha bayan sallar asubahi dan shi ma akwai tsawo tsakanin asubahi da sallar azhar da haka sai zama shan giya ya karanta kwarai kwarai da gaske wasu ma sai suka gane cewa kamar wannan wani idan ne ko wani azan ne da yake nuna cewa ubangiji ta'ala zai haramta shan giya baki daya da haka daga nan wasu ma suka yi watsi da giya saboda Allah ce la taqrabu salata wa antum sukara kuma Allah anan ya kirayi masu imani ne a kuma sanin mu ne a wannan al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ba ma al'ummar manzon Allah ita kadai ba duk alittar da Allah ya aduran kasa banda annaba da manzani ba mai imani sabon manzon Allah to tunda Allah ta'ala ya musu wannan kira din cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wannan abu ne sananne kenan daga lokacin za su fara kallon giya da kallo na wulakanci tunda a girman sallah da matsayin sallah a wannan addinin ga wani abu da suke amfani da shi kuma Allah ta'ala ya ce kar a kusanci wannan abin na addini mafi girma a lokacin da aka shaki kaga daga lokacin sai ga wata alama ce wata shimfada ce ubangiji ta'ala yake yi da zai haramta shan giya baki dayanta kuma kamar yana na fada jiya abin da ya faru kenan daga baya sai ubangiji ta'ala ya haramta shan giya din baki daya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yarbi shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamru wal maisiri wa yasaddukum an dhikrillahi wa an as-salah Allah yace fa hal antum muntahun Allah yace kun daina sabon manzalar ka ringa intahaina ya rab intahaina ya rab ya ubangiji mun daina ya ubangiji mun daina musamman sai na Umar Allah ya kara masa yadda wanda dama yana ta roƙon Allah cewa Allah ka sanya mana al'amari mai rokawa dangane da giya saboda irin abin da giya din take haifarwa a ba a ko a lokacin da mutum ya sha ta to haka wannan shine mataki na biyu Allah ta'ala ce la ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani sai ce la taqrabu salata anan za ku ga Allah bai ce la tusallu salata ba Allah bai ce ya kuma su imani kar ku sallaci sallah ba sai ce la taqrabu salata dan a nuna ma girman sallah da matsayin sallah bai cancanci a girman sallah da matsayin ta ba mutum ya kusance ta a lokacin da yake wa antum sukara a lokacin da yake cikin mai kaga sai Allah ya ce wa antum sukara kau kusanci sallah bai cancanta bai kamace ku ba ku je sallah wa antum sukara a lokacin kuna cikin mai sai Allah ya ce ta ta'lamu ma taquluna wannan shine gayatun nahi din wa illatun nahi Allah ya ce hatta ta'lamu har sai kun san ma taquluna abin da kuke faɗa kaga wannan shine gaya din hanawa kenan baya halatta mutum yi sallah a lokacin da hankalinsa baya tare da shi a lokacin da bai san me yake faɗa ba a lokacin babu halatta mutum yi sallah shi isa hadisin da muka kawo jiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake hana mutum a lokacin da hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa na izana asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif walyanam idan ɗayan ku yana bacci a lokacin da yake sallah ko yana gyangyadi sai manzo Allah yace ya juya ya je baccin sa hatta ya zahaba ahun naw har sai baccin ya tafi gabarin sa saboda daidai lokacin da yake bacci watakila zai faɗa abin da bai san da yake faɗa ba shi yasa a yazo a wata ruwaya din manzo Allah ce fala Allahu ya zahabu yastaghfiru fa yusubba nafsahu manzo Allah ce la Allah yana gani neman gafara yake ambatan Allah yake kuma sai ya koma yana zagin kansa yana tsine kansa kai kenan ba za a yi sallah a lokacin da mutum baya tare da tunaninsa ba a lokacin da mutum baya sanin me yake fada anan ubangiji ta lace hatta ta'lamu ma taquluna kaga illa din kenan da aka hana ka shagiya lokacin da kake cikin maye kenan lokacin da mutum ya shagiya zai iya fadar abin da bai san ma me yake fada ba sana kuwa kawo qaulu ba kawo alfi'il ba ba ce hatta ta'lamu ma taf'aluna ba ba ce har sai kun san abin da kuke aikatawa ba malamai suka ce saboda ni kamar ibnu ashur yace saboda a lokacin da mutum ya rabu da hankalinsa yace gabobinsa sun fa aikata abin da bai sani ba akan harshen sa to tunda har harshe da gaba take riga shi aikata abin da bata sani ba harshen aka ce kar ku sai kun san abin da kuke fada yace to ka min babu aula kenan kada ku yi sallah lokacin kuke aikata abin da ku sani kuke aikatawa ba yisa Allah ya ta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada yisa malamin ka cewa wannan shine mafi kyawun haddi na al-Qur'an haddi na mai kamar yadda Ibn Kathir yake fada cewa hadha asanu ma yuqalu fi haddi al-Qur'an yace wannan shine mafi kyawun abin da yake fada akan iyaka ta mai yace innahu allazi la yadri ma yaqul yace fa indal mabburu fihi taqalid tilqirati wa adam tadburihi yake cewa a wa kutuihi fiha yace domin mutumin da ya zama bai san me yake fada ba wanda hankalin sa ya rufe to zai zama ana samun cakudare ne a cikin karatun sa zai zama babu tadabburi a karatun babu kushiya a cikin karatun kuma bai san me yake fada ba shi yasa a daidai wannan lokacin ubangiji ta ala ya haramta mutum yi sallah a lokacin da bai san me yake fada ba wannan shine illa ta farko ko kuma hukunci na farko da yazo a wannan aya din da ba hukunci ne guda biyu wanda duk suna da alaka da sallah hukunci na farko shine wannan hukuncin kada a yi sallah ko a kusance ta a lokacin da mutum yake cikin halin maye to hukunci na biyu kuma shine lokacin da mutum baya da tsarki shine ubangiji ta'ala yace wala junuban illa adiri sabilin hatta taktasil haka ubangiji ta'ala yace wala junuban haka nan mutumin da yake da janaba shi ma kada ya kusanci sallah anan malamai sun yi sabani da yawa cikin malamai suka ce anan wala junuban abinda ake nufi mai janaba kada ya kusanci masallaci kada ya kusanci masallaci saka ce illa abiri sabilin sai wanda yake mai ketare hanya saboda ada da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyar gidajensu cikin masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to idan mutum yana janaba kenan zai iya zuwa ya wuce ta cikin masallacin amma ya zauna a cikin masallaci lokacin da yake janaba to wannan babu halacci a ciki wannan shine kaulin wasu cikin malamai wai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abinda aka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda haka nan Abdullahi dan Mas'ud haka Abu Ubaida haka Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'i da Abu Duha da Aba da Mujahid da Mashruq da Ibrahim an-Naka'i da Zaid bin Aslam shine kuma qaulun Amr bin Dinar shine qaulun Hasan al-Basri shine qaulun Ibn Shahab al-Zuhri shine qaulun Qatada shine qaulun Yahya ibn Sa'id al-Ansari Allah ya musu rahama baki dai haka anan suka ce abinda ake nufi kada mai janaba ya kusanci masallaci sai ya zama kenan can ma sai ya zama kenan la taqrabu salata kar kusanci sallah ai la taqrabu salata fil masjid idan mun daura ayin wannan malaman wannan shine ra'ayin da Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi shine ra'ayin da ya zaba yace tawilin ayar shine ya ayyuhallazina amanu la taqrabu al-masajida lis-salati musallina fiha wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala taqrabuha aidan junuban hatta taktasilu illa abir sabil yace sai zama tawilin ayar fassara ayar abinda ake nufi ya ku wanda kuka yi imani kar ku sanci masallaci dan yin sallah kuna masu sallah a ciki alhalin kuna halin baye har sai kun san me kuke fada kuma kar ku kusanci dai masallaci din alhalin kuna da janaba har sai kun yi wanka illa adiri sabilin sai wanda yake mai ketare hanya kawai saboda adiri sabil shine mai ketare hanya suka ce wasu kuma cikin malamai suka ce anan abin da ake nufi wala junuban illa adiri sabil suka ce abir sabil anan ay al musafir ake ni kana wala junuban illa abir sabil me janaba sai dai matafi wannan shi ya halatta yayi sallah al halin yana janaba sai me kenan sai taimama kuma ya zama yayi sallah to sai dai wannan kaulin da yawa malamai sun rusa shi suka ce domin maganar matafi a gaba Allah yayi ta wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasulu sai Allah ya ce in kuntum marada aw ala safarin kaga maganar tafiya tana nan gaba sai shi da haka nan abiri sabil ba matafi ake nufi ba abinda ake nufi wanda zai zo ya ketare hanya ya wuce cikin masallaci din to wannan shine ra'ayin wasu cikin malamai cewa abinda ake nufi wucewa a zama a cikin masallaci baya halatta ga mutumin da yake akwai janaba tare da shi wasu kuma suke ganin a'a wanda yake yana da janaba akwai halaccin zai iya zama a cikin masallaci a Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi ya fitar da ruwaya a ta hanyar Abu Salih daga Lais daga Zayd ibn Abi Habib Zayd ibn Abi Habib yana fassara fadin Allah ta'ala la junuban illa abiri sabil yace inna rijalan min al-ansari kanat abwabuhum fil masjid ce mazaje daga cikin mutanen Madina kofofin gidajensu sun kasance a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat tusibuhumul janaba kuma janaba tana samu salama indahum kuma babu ruwa tare da su fayar dunal ma'a wala yajiduna mubarran illa fil masjid sai su nemi ruwa kuma babu hanyar da su wuce cikin masallacin manzon Allah yace fa anzalallahu sai Allah ta'ala ya saka don ayar wala junuban illa abiri sabil dan da wannan akwai inqida'i saboda shi ba sabon manzon Allah bane amma Imam Ibn Kathir yace abinda zai karfafi wannan asar din ko zai karfafi maganar Zayd ibn Abi Habib yace abinda ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace suddu kullu khawqatin fil masjid illa khawqata Abi Bakr manzon Allah yace a rufe kowace kofa ta masallaci sai kofar Sayyidina Abu Bakr shi kadai ita za a bari wannan manzon Allah kuma ya faɗi wannan ne a ƙarshen rayuwarsa Ibn Kathir yace wannan wata alama ce ko kuma wani ilimi ne Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda zai jibanci lamarin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka yana buƙatuwa zuwa ga yawan shiga masallaci din saboda al'amura da zai masu yawa masu muhimmanci da kuma bibiyar masalahohin al'ubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa manzon Allah yake a rufe kowace kofa banda ta saboba kenan shi yana da dama ya shiga ko da yana da janaba kenan asali wanda yake da janaba ba zai shiga cikin masallaci ba Ibn Kathir yace wannan zai karfafa akwai ruwayoyi irin wa'annan da suka nuna cewa an faɗi wannan dangane da Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah yace a kulle kowace kofa banda kofa Ali ibn Abi Talib a ruwayi ne wanda za ga Al-Hafiz Ibn Hajar alayhi rahmatullahi cikin Fathul Bari ya kawo hanyoyin su da yawa wanda shi ya hassana ruwaya cewa ruwaya hassana ce a bi majmu' turuqiha cewa ya tabbata manzon Allah ya ga Ali ibn Abi Talib sai dai ko shakka babu abinda malamai suke faɗa dukkanin ruwayan da suke tabbatar da Ali ibn Abi Talib ruwayi ne wanda ba su da inganci wannan hukuncin ya kadaita ne kan Sayyidina Abu Bakar shi kadai Allah ya kara masa yadda shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan magana sai to kaga wannan ke nuna cewa mutum ba zai shiga masallaci ya zauna ba a lokacin da akwai janaba tare da shi a matsala ce wacce malamai sun yi karo da juna ko zance sun kafa dalilai masu yawan gaske shin mai janaba zai shiga masallaci ko mai janaba ba zai shiga masallaci ba wannan yana cin abin da suka yi hujja da shi kamar yadda muka gani akwai hadisai a wanda mafiya yawa hadisan za ga ba su da inganci kamar faɗin manzon Allah inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin cewa manzon Allah yace ban halatta masallaci ga mai haila ba haka nan ban halatta masallaci ga mai janaba ba to irin waɗannan hadisan suna dama za ga duk hadisan wanda ba su da inganci amma akwai wasu hadisan da suke ƙara yin hujja da su kamar misali hadisin Ummu Atiya Allah ya ƙara mata yadda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata baki daya har masu haila su zo sallar Idi sai manzo Allah ce amma fal ya'tazilna musallana sai ni san ci gurin sallar mu suka ce in har zai zama hunkurimi filin Idi an ce mai al'ada katta kusance shi to amin babu aula mai janaba zai shigo cikin masallaci ba amma aka yi musu amsa da cewa aiwatarwa ta ce salatana da aka musallana a cin tafi salla din ake nufi su ma sun yi hujja da hadisin matan take masallacin manzo Allah take share masallacin manzo Allah cha abu ne sananne za ta yi janaba a'a za ta yi al'ada sabon manzon Allah da yawa suna kwana a masallacin manzo Allah suna samari Isa Abdullahi dan Umar suka ce wa'annan da yawa su ma su za su yi janaba suna cikin masallacin haka nan kuma suka ce gashi abinda manzo Allah ya faɗa cewa innal muslima la yanjis cewa musulmi baya zama najasa suka ce in har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a kamo kafiri ya daure shi a masallacinsa tare da cewa an san kafiri akwai janaba tare da shi sai to kuma ina ga musulmi wanda shi manzo Allah ce baya zama najasa to da su ma wancan sun ba su amso shi masu yawa shi sa Imam Ahmad bin Hanbali alayhi rahmatullahi shi ya tafi akan cewa idan mutum yana da janaba to akwai halaccin ya zauna a masallaci amma idan ya zama yayi alwala idan yayi alwala to zai iya zama a cikin masallaci amma idan bai yi alwala ba to ba zai zauna a cikin masallaci ba Imam Ahmad bin Hanbali yana ganin wannan shine abin da ya kamata a zauna akai abinda suke yi hujja da shi hadisin Zaid bin Aslam daga Abu bin Sa'd wanda Abu bin Sa'd yana cikin tabi'ai yana cewa ra'aytu rijalan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajruzuna fil masjid yana cewa na ga mutane da yawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama a masallaci wahum majnibuna idza tawaddau wudu as-salati alalin suna da janaba idan suka yi alwala irin alwalar sallah wanda wannan asar din isnadin ne ingantacce yana kan sharadin Imam Muslim to kaga wannan tunda har an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zauna a masallaci shi yasa wasu suna da janaba shi yasa suke ganin ba za a ce mai janaba ba zai zauna a masallaci ba illa iyaka dai abinda ake bukata dai kada mutum ya daina janaba ya zama yana yin wanka a lokacin da jama'a ta same shi da wuri a wasu sun yi ilhaqin ne al'ada sai dai ilhaqin ne al'ada da bai janaba ko shakka babu yayi nisa saboda bai janaba yana da zabi a karan kansa mai janaba yana da zabin da bai janaba ta same zai je yayi wanka amma wata take jinin al'ada jinin haila ko jinin nufaci wannan ba ta da zabi nata na kanta wata za ta yi al'ada kwana goma wata ma ta wuce kwana goma kaga kwana goma ko sama da haka kan nisantar da ita ga masallaci ko karatun alqur'ani wannan zai hada ta da shedanu zai raba ta da ayyuka na alkhairi masu yawan gaske shi yasa a wannan babu mu zai ilhaqin mai janaba da mai al'ada ba ko da za a tafi akan cewa mai janaba din ba zai zauna a masallaci ba wanda shine qaulun jumhurin malamai cewa mai janaba ba zai zauna a masallaci ba shi yasa Allah ya ce illa abiri sabilin sai aka faɗi gaya din hatta tattasilu har sai kun yi wanka ko har sai sun yi wanka wannan dalili ne da a'immatus salafa suka rafa a kansa Abu Hanifa Imam Malik da Imam Shafi'i faɗin Allah hatta tattasilu shi ma sun hujja da shi kan cewa kenan baya halatta mutum ya zauna a masallaci yana janaba har sai in yayi wanka ko yayi taimama idan ba samu ruwa ba sannan wannan dalili ne dake nuna cewa mai janaba kenan wajibi ne yayi wankan janaba wannan ke nuna cewa wankan janaba wajibi ne idan mutum janaba ta same shi bai yi wanka ba to kenan babu dama yayi abin da ya shafi abu na ibada abin da ya shafi sallah da makamantan irin wayannan abubuwa babu halacci tunda Allah ya ce hatta tattasilu har sai idan kun yi wanka sai Allah ta'ala ya ce in kuntum maraba idan kun kasance maraba marasa lafiya au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya au ja ahadun minkum minal ga'idi ko kuma ɗayan ku ya zo daga bayan gari au lamastumun nisa'a ko kun shafi mata falam tajidu ma'an amma kuma ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama da bagiran da yake mai tsarki anan cewa ba ku samu ruwa ba sai zama hukuncin ya ta'allaka da likinan au ala safarin au ja ahadun minkum minal ga'idi amma mara lafiya ko marasa lafiya zai iya yi wa garuwa din amma kuma su yi taimama shi isa malamai suke cewa akwai rasa ruwa akwai kuma mai hukuncin rasa ruwa hukuncin rasa ruwa shine irin abin da ke samun mara lafiya mutum bai da lafiya garuwa din amma idan yayi alwala da shi ko idan yayi wanka da shi zai cutu ko rashin lafiyarsa za ta karu, ko za ta yi jinkirin warkewa, ko likita ya ce kada ya taba ruwa, likita amintacce. To kaga wannan, ko akwai ruwa din shi ba za a ce ya yi wanka ba a daidai wannan lokacin taimama ji. Amma sauran da ba shi ba, su kuma idan ba su samu ruwa ba, su ne za su taimama. Shi yasa da Allah ya ce wa in kuntum maraba, idan ba ku da lafiya, anan kuma rashin lafiya, rashin lafiya da za ta hana wanka din, ba rashin lafiya da ba za ta hana wanka ba. Dan dan kai dan wani rauni a kafarka, ko dan wani ciwon kai wanda ba zai hana wanka ba, ko kuma wankan idan aka dumama ruwa za a iya wankan, to kaga wannan hukuncin wanka yana nan akan mara lafiya. Aw ala safarin, ko kuna halin tafiya, nan an kawo matafiyi, saboda mafi yawa a halin tafiya matafiyi bai cika rukon ruwan da zai ishe shi bukatunsa ba. Mafi yawa matafiyi yana rukon ruwa ne iya wanda zai bukata da shi. To sai da yawa idan mutum yana halin tafiya, janaba za ta iya samun sa, amma kuma babu ruwan da zai wanka da shi, sai Ubangiji subhanahu wataala ya masa ruksa, cewa a lokacin da ya rasa ruwa, to shi ma zai iya taimama. Aw jaa ahadun minkum minal ga'id, ko kuma ɗayanku ya zo minal ga'id, lafazin al ga'id shine guri wanda yake ainihin guri da yake kwazazzabo, wanda su da Larabawa irin wannan gurin suke zuwa dan kwazazzabo zai su biya bukatunsu. To amma daga baya sai zama abin da ake yi a gurin sai aka bashi sunan abu, kamar yadda ka Bahaushe yake cewa yayi bayan gari, ko kaga me an bewa abin ne sunan gurin. To wannan yana da cikin mahakin na addinin musulunci, irin waɗannan abubuwa din su abubuwa ne na tsiraici, ko abubuwa ne na kunya. To musulunci baya so a dinga fadar su gatse gatse, sai a sakanta su, kamar yadda a tarbiyyar mu ta kasar Hausa, da wuya mutum ya zo karar ya gaya ma ya ce ma kaza, sai dai ce ma nayi bayan gida, ko nayi bayan gari, ko na kewaya. Duk wannan yana cikin tarbiyya da addinin musulunci ya koyar da mu. Haka nan al-ga'id, abinda ake nufi shi bayan gari, ko ɗayan ku ya zo daga bayan gari, ma'ana ya je ya biya buƙatarsa ta bayan gari. To shi ma nan idan bai samu ruwa ba, tun daga ba Allah ce falam tajidu ma'an, ko ba ku samu ruwa ba. Malamai suka ce wannan ke nuna cewa kenan idan mutum yana da hadafi, ƙaramin hadafi ko babban hadafi, kenan wajibi sai ya nemi ruwa, in bai samu ruwan ba ne sannan za a ce ya yi taimama. Dan Allah ta'ala ce falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba. Kenan dole sai an nemi ruwan ba a samu ba, sannan za a yi taimama. To sai kuma Allah ce aula mutumin nisa'a, ko kuka shafi mata, a nan hukunci guda biyu Allah ya haɗa maka. Akwai hukuncin ƙaramin hadasi da hukuncin babban hadasi. Kaga hukuncin ƙaramin hadasi, wa in kuntum maraba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ga'idi, duk wannan hadasi ne ƙarami domin rasa alwala ne. Amma aula mustumun nisa'a fa zai iya ɗaukar babban hadisi, kamar yadda kaga a cikin a ma'ida a ayar alwala, kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa idza qumtum ila salati fasulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini, yace wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum junuban fatahharu. Amma a wannan ayar sai Allah ya nuna ma cewa kenan ƙaramin hadasi da babban hadasi dukkaninsu a lokacin da ba a samu ruwa ba za a iya musu taimama. Yanzu Allah ce aula mustumun nisa'a, ko kuwa kuka shafi mata. Lafazin la mustumun nisa'a a wata ƙira ta zo la mustumun nisa'a. Shi yasa malamai tun daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi saɓani me ake nufi da la mustumun nisa'a. Wasu ta ce wannan kimayatun ne al-jima'a, sai zama aula mustumun nisa'a ai jama'atumun nisa'a, kenan ko ku kusanci matayenku, sai zama kinaya akai. Kuma irin wannan akwai su gurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Ubangiji ta laina cewa in talaftumuhunna min qabla an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum, kaga fadin Allah min qabla an tamassuhunna ay tujami'uhunna. Haka nan fadin Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha, kaga nan ma min qabla an tamassuhunna ay min qabla an tujami'uhunna, hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana magana kan wata mata cewa la tarbi yada lamisin, la tarbi yada lamisin, anan ma kaga jima'i ake ne, da yace la tarbi yada lamisin, anan kaga shi ma jima'i ake ne. To kaga lafazin al-lamsu a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana al-jima'. Wannan kuma shine tafsirin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, cewa abinda ake nufi a nan shine al-jima'. Kenan idan kuka yi jima'i ko kun ci iyalanku kuma babu ruwa da za ku yi wanka, to fata yamma mun ku yi taimama. Wannan kusan shine kaulin jumhurin malamai. Amma wasu suka ce a'a, ana al-lamsu abinda ake nufi ai al-lamsu bil yad aw bil jasad, suka ce ba jima'i ake nufi ba, kawai al-lams, tunda lams yana zuwa da ma'ana ta tabawa, yana zuwa da wannan ma'ana din. Sai suka ce anan abinda ake nufi al-lams ba jima'i ake nufi ba, abinda ake nufi kawai al-mulamasa, ko da tabawa ta hannu. To idan mutum ya taba kenan mace, sai ya zama mun dau lafazin lamastumun nisa, ko lamastumun nisa a tabawa ake nufi, ko goga da jiki, sai ya zama kenan idan mutum ya taba mace kenan, to sai ya zama alwalansa ta warware, sai ya saki alwala. Wannan shine ra'ayin, shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. A kuma shine abinda aka yi rawatuwa daga Umar, shine ra'ayin Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi. Dukkaninsu wannan shine shine ra'ayin su. A suka ce domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ai kaga manzon Allah yana magana kan zina, yace zinal yad, menene yace al-lams, kaga zinal yad yace al-lams, zinar hannu shine tabawa. Suka ce kuma gashi manzon Allah ya magana bai'ul mulamasa, kaga al-mulamasa shi ma nan me yake nufi tabawa, shine ciniki da yake kawai ungurgo ma kaya, in dai ka taba to ciniki ya shiga, wanda haramun ne a cikin musulunci. Kaga kace lafazin lamastumun nisa, anan abin da yake nufi kawai taba mace. To wannan kuma shine ra'ayi da cin wasu malamai na malikiya, dai da shi Imam Malik din a gurin sa akwai sharadin in mutun ya taba mace dan ya ji dadi, amma idan ba dan ya ji dadi bane to alwalarsa bata warware ba. Shi yasa za ku ga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, da sirna Umar, Allah ya dade su baki daya, su a gurin su idan mutun janaba ta same shi bai samu ruwa ba, ba zai taimama saboda a gurin su anan aula muslimin nisa tabawa ake ne. Shi isa lokacin da aka tambayi sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda, wanda ruwa tana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, haka tana cikin Muslim da Imam Ahmad, abu an tambaye sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda ruwa ta tayi Abdurrahman ibn Amza daga babansa, yace wani mutum ya zo gurin Umar, Allah ya kara masa yadda, yace ni ajnabtu falam ajid ma'an, janaba ta same ni ko ban samu ruwa ba. Sai Umar yace masa la tusalli, ba za ka yi sallah ba, har sai ya same ni kenan, har sai ya samu ruwa ya yi wanka tukuna. To a lokacin Ammar bin Yasir, Allah ya kara masa yadda, yana gurin, to sai Ammar yake cewa amma tadhkur ya amiral mu'minin, saboda a lokacin Umar yana shugaban musulmi. Sai Ammar yace ba za ka tuna ba ya kai sarkin mu'minai, iz ana wa anta fi sariyatin fa ajnamna, da ni da kai muna wata sariya da nabi ya aika, kuma ikon Allah ni da kai duk jaraba ta same mu, falam najid ma'an, bam samu ruwa ba, fa amma anta falam tusalli, sai amma kai ba kai sallah ba, yace wa amma ana fatamakatu fit turabi fa sallaitu, yace amma ni sai nayi birgima a cikin kasa sai nayi sallah. Ke falamma atayna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam zakartu dhalika la, ke lokacin da muka zo gurin manzon Allah sai na ambata manzon Allah abin da ya faru, sai manzon Allah ce inna ma kana yakfika anta fa'ala hakala, sai manzon Allah ce ayya ishe kai amma ba sai kai birgima ba, kawai ka aikata haka. Sai manzon Allah ya daki kasa da hannunsa, sannan ya dan bushe kasar haka, sai manzon Allah ya shafi fuskarsa da kuma tafukansa. To Umar bai inkari ba, dan daga baya ma kamar yadda yazo a ruwayar Imam An-Nasa'i har ma shi amma yake ga Umar cewa idan ka so in daina fatawa da wannan sai in daina yace a'a mun jibanta ma abin ka jibanta a kanka ka kamar Umar ya tuna an yi kenan amma dai yana jin tsoron kamar kar a bada dama ko mutane la'alla yana tawili irin na Abdullahi dan Mas'ud wanda zan ka tawilin Abdullahi dan Mas'ud to la'alla Umar shi ma da irin wannan tawilin cewa kar a bude mutane kofa kuma daga mutun ya ji sanyi ana sanyi kawai ya ce shi ba zai wanka ba domin wannan shine tawilin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ma sun tattauna da Abu Musa al-Ash'ari Allah ya dada su baki daya a kamar yanda a Shaqiq yake fada cewa na kasance ina zaman tare da Abdullahi da Abu Musa sai Abu Musa ce da Abdullahi dan Mas'ud mutumin da bai samu ruwa ba ba zai salla ba Abu Abdullahi dan Mas'ud yake ganin cewa ba zai salla ba sai ya ce baka tuna magana Ammaru ba kaga wani ke cewa Ammaru yana fatawa da hadisi sai baka tuna magana Ammaru ba da yake annabi ya tura shi ga abin da ya same shi ga kuma yanda manzon Allah yi to shi ne Abdullahi sai ce la jaram yace ma ra'aytu Umar qana bi dalika yace babu laifi amma banga Umar ya wadatu da hakan ba saboda shi Umar yana dan jin kaikayin haka din to sai Abu Musa yace to mu kyale magana Ammaru bai da kuke da kaikayi akai ba sai Abu Musa yace to fa kayfa bi hadhihi al-aya fi surati an-nisa ya za ku yi da aya cikin suratul nisa falam tajidu ma an fatayamma musa idan tayyiba sai ka musu wannan aya to shine shi shaqi yake cewa fa ma dara abdullahi ma yaqulu yace abdullahi dan mutum sai rasa ne zai ce kawai sai ce laura kasna lahun fi tayammumi la au shaka dum idza barada al ma ala jildi an yatayammama sai abdullahi dan basaudi yace da zamu musu rangwame cewa su tayammama to da ya kusa idan mutum ko ji ruwa da sanyi a fatarsa kawai sai ya ce mama to kaga nan Abdullahi dan Mas'ud bai dogara da wani abu na nafsi ba amma shi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mace da ya dogara da nafsi ga ayar al-Qur'ani ga kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ke karfafa kaulin shi kenan cewa idan mutum yana janaba to zai idan bai samu ruwa ba to zai yi taimama a banda wannan akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzo Allah ya ga wani mutum mutadilan lam yusallima al-qaum manzo Allah ya gani a can gefe an yi sallah shi kuma yana can gefe bai sallah tare da mutane ba sai manzo Allah ce ya fulanu ma mana ka an tusalliya ma al-qaum ya kai wani bi yana kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslimin kai ba mutum bane musulmi qala bala ya rasulullah walakinni asabanni janabatu wala ma'u ya manzo Allah ni musulmi ne sai da janaba ce ta same ni babu ruwa sai manzo Allah ce alayka bis sa'idi fa innahu yakfika sai manzo Allah ce na hore ka da bagire ma'ana kai taimama wannan ya isar maka kaga wannan nafsi ne qadin an mahallin nizai cewa idan mutum janaba ta same shi idan babu ruwa ga kuma lokacin sallah zai fita to zai yi taimama kuma idan yake mama din zai je yi sallah kuma sallarsa da izinin Allah ingantacciya ce karbabbiya ce a gurin Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda jumhur na malamai suka dogara da shi amma kamar yadda faɗa akwai masu ganin cewa allamsu anan tabawa da hannu ake nufi wannan shine ra'ayin wasu cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kaga Imam Malik ya rawaci ruwaya ta hanyar Imam Zuhuri shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa a allamsu anan abin da ake nufi yana cewa dunan juma'a haka ma Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana cewa allamsu anan ai shine dunan juma'a Abdullahi dan Umar yana cewa qiblatar rajulul mar'atu wajjasahu bi yadihi min al-mulamasa yana cewa mutum ya sumbanci matarsa ko ya taba ta da hannunsa yana daga al-mulamasa me yake nufi al-mulamasa fadan Allah aula muslimun nisaa yace shi ma yana daga wannan yace fa man qabbala mar'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi al-wudu yace wanda ya sumbanci matarsa ko ya taba ta da hannunsa to alwala ta tabbata akan ta wannan kuma shine ra'ayin Ubaida shine ra'ayin Abu Usman an-Nahdi shine ra'ayin Amir al-Sha'bi shine ra'ayin Ibrahim an-Naqai shine ra'ayin Zaid ibn Aslam Allah ta'ala ya rahama a gare su baki daya to sai dai abinda ke rusa maka wannan ra'ayin abinda ke rusa maka wannan ra'ayin shine hadisin ummu Aisha Allah ya kara mata yadda kaga ummu Aisha Allah ya kara mata yadda wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da cikin sunan Abi Dawud da cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqabbalu ba'd azwajihi manzala yana sumbanta wasu daga cikin wata daga cikin matansa sun mai karju ila salati falan yusalli sannan manzala ya fita kuma zuwa sallah falan ya tawabba ba tare da yi alwala ba amma ruwar Imam Ahmad bin Hanbali har tayi dariya mai ruwar agunta yake cewa ba ma da can wata ce in baki ba ma'ana ita manzala yake sumbanta ko manzala Allah ya fita ba tare da ya saki alwala ba da haka kenan wannan ruwa yake nuna cewa taba mata kadai ba ya warware maka alwala abinda ke warware ma alwala shine fitar wani abu daga jikinka mazi ya fita ko na baka mutun wannan amma tabawa kadai ba zai warware mutun alwala ba da haka nan la mustumun nisaa abinda ake nufi shine aljima kamar yadda wai shine ra'ayin jumhurin malamai to Allah ta'ala ce fata yamma Musa idan tayyiba sai ku taimama da bagire wanda yake tayyiban bagire mai tsarki wanda ke tabbatar da shar'ancin taimama wanda yana cin ababan da ubangiji ta'ala yake banci al'umar manzon Allah da shi ba wata al'umma da Allah ta'ala ya mata ruksa na taimama idan ta rasa ruwa ko ma na rashin ruwa sai iya al'umar manzon Allah kamar yadda ya zo hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda da manzon Allah ya ce uitu khamsan lam yadehunna ahadun qabli manzon Allah ya ce an bani abubuwa guda biyar ba dai wani annabi ba kafin ni ba ta al'umma da aka bata sai ni to kaga a ci akwai taimama cewa wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk inda sallah ta rike ta tai sallah masallacin ta ne kuma abun alwalarta wannan yake banci al'ummar manzon Allah ya kare a wannan ke wannan shar'anci ta taimama din kamar yadda ya zo a hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda wanda a gazwatul muraisi wannan gazwatul muraisi an yi shi ne shekara ta 6 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ruwayar da Imam al-Bukhari fitar da ita ta hanyar Abdullah ibn Yusuf at-Tirmidhi daga Imam Malik daga Abdurrahman ibn al-Qasim daga babansa daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda tana bada labarin sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiye tafiyen manzon Allah sai da aka zo gurin da ake cewa Baida ko kuma za ta shi jai sai abun wuyan ummuna Aisha ya tsinke to da ya tsinke sai annabi ya tsaya wajen a nemo mata wannan ke nuna ma kyakkyawar dabi'ar manzon Allah tare da iyalansa ba kowannen mu bane ana tafiya wani abu na ba ta zai bata ga runduna an tuye cewa tsaya dan a nemo mata kayan to wataƙila ma fada za mu hauku hukun jahalunku matan nan kawai kararka wallahi ba za mu jira ba amma saboda ita manzon Allah yasa aka tsaya ana neman abu to ko mutane suka tsaya babu ruwa tare da su kuma gurin da ake babu ruwa har sai kai karata gurin Abubakar babanta Allah ya kara masa yadda bai ga abin da Aisha ta aikata ba ta tsaye da manzon Allah da mutane ba su da ruwa ba ruwa yanda suke sai na Abubakar ya zo kuma aka yi sa'a lokacin manzon Allah ya kwanta akan cinyar ta yana bacci sai na Abubakar ya zo ya zarge ta ya faɗa abin da Allah ya ga dama ya faɗa har ya zama yana zungurinta ya za ta tsare manzon Allah ta ce ba dan kan manzon Allah yana kan cinya ta bace wallahi da sai na motsa saboda zungura ita kuma kalli iya rike miji kuma kalli yadda take iya nuna soyayya ana zungurinta amma kan mijinta na kance ta ita motsa dan kan ta daga bacin sa amma kuma ya matan yanzu in ba sa kai ka sami mai hankali ba ana sallama da kai daga bakin kofa za ta fara danna ma kira ana sallama ka ga gani to wannan ne ya hana ta motsawa to har dai abinda zai faru bai faru ubangi subhanahu wataala ya saukar da ayat taimama ya saukar da ayat wanda yawa malamai suna cewa wannan ayat ce dai da kamar da ibnu arabi yake faɗa cewa Aisha ba ta mana bayani ba wannan ce ko ta ma'ida ce yace ala ayyi halin dai an saukar da ayat taimama ba shikenan ba shi isa ma lokacin da aka saukar da ayat taimama din usayy ibn hubayr yace cewa ma hi bi awwali barakatikum ya ala abubakar ba wannan ce farkon albarkar ku ba ya ku iyalan Abubakar Allah ya kara muku yadda baki daya sai da aka gama nema sai sai aka tashi raƙumin da take kai saboda abun wuyan ba nata bane na yar uwarta ne a sama aratai wannan ke nuna ma da mata al'adan mata suna a rakayen kwalliya ana tashin raƙumin sai ga abun wuya karkashin raƙumin ka dubo ta kima ta Allah Allah ya kaddara za a samu wannan ruksa din ana tashin raƙumin sai ga Abu Wuyan, kai kuma wanda ke nuna ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, domin da ya san gaibu manzon Allah ba zai cutar da al'ummarsa ba, ba zai wahala sahabbansa ba, ya san gaibu cewa Abu Wuyan yana ƙarƙashin raƙumi, ko sai manzon Allah ya ce a je a nemi a tsaye da mutane ai ta nema nemi, manzon Allah ba zai wannan ba. Kaga wannan daga cikin dalilin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, sai gaibun da Allah ya sanar da shi. Dan wannan lokacin Allah yakan sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gaibi din. Hadisin Abu Dhar Jundub bin Junada, Allah ya kara masa yadda, wani yana zuwa gaban manzon Allah, manzon Allah ce jita tasalu anil bir, Allah ya sanar da manzon Allah, yace ka zo ne kana tambaya dangane da albir, kana tambaya dangane da meye aikin nagarta, meye aikin alkhairi. To kaga wannan ke nuna shar'ancin taimama. Allah ta'ala ya shar'anta al'umar manzon Allah da su kadai aka shar'anta. Allah yake fata yin mu sa'idan tsayiba, ku yi taimama da bigire wanda yake mai tsarki. Wannan sa'idan tsayiba din, lafazin tsayiba din zai dau ma'ana ai zahir, dan wasu malaman sai a'a halal ake nufi, amma magana fi in ce zahir, bigiren da yake mai tsarki. In aka ce bigire shine ma sa'ida ala wajhil ard, wannan shine qaulul jumhurin ba da mu, dan abin da ya zama bagire ne a doran ƙasa, yashi ne, turɓaya ce, bishiya ce, ciyayi ne, dutse ne, duk wannan sa'il sunansa. Wannan shi ne ƙaulin jumhurin malamai. Akwai ƙauli na biyu, shi ne ƙaulin Imamu Shafi'i, wanda kuma lokaci tuntuna nuna min yayi, idan na ce sai na kawo wancan ƙaulin zamu yi ne a gurguje, dan haka tunda ba gudu muke ba, ko ba sauri muke mu sauka ba, insha Allah gobe sai mu dora da yadda Allah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.